Katangayu. Big T. Banda kowa sai kai ubangiji na ka tai make ni na sauke da kiran gayu har da mata abin fa ya bisance sun ce fa gaye sai da shaye shaye ka tai make mu don za ta halaka mu gayu shaye 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 nan za ta halaka mu gayu shaye 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 nan za ta halaka mu gayu
shaye 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 shaye
shaye nan za ta halaka mu mata kana faji kana baku har da cewa yanzu ne kake sansan kin dibi roci kina faji kina daidai har da cewa yanzu ne kike sansan ku sake zabi kwayan nan ba shiri ban komai sai dai ta kai ku halaka ku shaye 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 nan za ta halaka mu gayu
shaye 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 shaye
shaye shaye nan za ta halaka mu gayu
from beautifularewa.com.